Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad da Rural FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 18 ga watan Mayu shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai sauraro ce tare da Safinatu ta da Sodangi. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin na karfe 4 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce kasadar da al'ummar kasar Congo ke fuskanta kan bullar cutar Ebola ta tsananta. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya yayi Allah gode da ƙasar Isra'ila. Masu gabatar da ƙara a ƙasar Indonesia sun buƙaci a yanke hukuncin kisa ga wani malamin addinin Islama. Tokani labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji ko me yasa wasu jihohi ba sa biyan ma'aikata ko 'yan fansho haƙoƙin su.
So ba wai ba kudi bane amma lalle ba sa ganin kiman ma'aikaci kuma da amfanin da ma'aikaci yake shi yasa ba a biya din domin idan babu za mu sani ai
haka kuma za ku ji dalilin da yasa aka rufe wata mahakar ma'adanai a jamhuriyar Niger
mamayar da wasu 'yan kasar waje suka yi wa mahakar yasa gwamnati daukan matakin rufe ta
za kuma ku ji cewa hukumar zabe a jihar Bauchi ta shirya tsaf domin gudanar da zaben da za a maye gurbin sanata Ali Wakili daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirin sa na duniya Amerika muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email amma duk sai bayan labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A wani bayani da ta bayar a yau Juma'a, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce nazarinta akan kasadar da al'ummar kasar ke fuskanta daga cutar Ebola da ta bulla a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya wajabta mata daukaka mizanin muna al'amarin daga mai tsanani ta cira shi zuwa mai tsanani matuka. An dauki matakin sabunta kiddigar ne bayan da aka samu tabbacin sake bullowar cutar a asibitoci uku a Bandaga. Wani gari mai kimanin mutane fiye da miliyan 1 a lardin Equatorial dake arewa maso yammacin kasar. Hukumar ta ce tana shirin aika masana 30 don su duba garin. Dama hukumomin sun riga sun aika da alluran rigakafi 4,000 ga babban birnin kasar Kinshasa. An tabbatar da kamuwar mutum 44 da suka hada da waɗanda ake zaton sun kamu da cutar tunda aka samu bulluwar cutar satin da ya wuce wanda ya hada da mutane 23 da suka mutu. Mafi munin bulluwar cutar Ebola da ya afku ne a shekarar 2014 inda mutane fiye da 11,000 suka rasa rayukansu a kasashen Guinea, Liberia da Saliyo, dukkan su a Afirka ta Yamma. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya yayi Allah gode da ƙasar Isra'ila akan yadda take kokarin yadda take kare haƙƙoƙin Falastinawa. A wani zama na musamman da Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a ranar Juma'a domin tattauna ƙara lalacewar halin da ake ciki a yankunan da Falastinawan suke. Zaid Ra'ad Abul Hussein ya ce daga rayuwarsu har mutuwarsu mutane miliyan 1,090 a Gaza suna zaune ne a cikin mawuyacin hali a wasu unguwanni masu fama da masifar gubar talauci. Zaman na musamman zai iya janyo a kafa wata hukumar bincike akan tashin hankalin da ke faruwa akan iyakar Gaza a wannan satin wanda mutane 60 suka mutu sannan 2,700 suka raunata. A cikin waɗanda suka mutu akwai mata da ƙananan yara waɗanda suka hada da yarinya 'yar wata 8. Jakadan Isra'ila a cikin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce binciken tashin hankalin Gazan ba zai canza abubuwan da ke faruwa ba ko kaɗan. Tashin hankalin dai ya samo asali ne a sanadin ofishin jakadancin Amurka da aka yi a birnin Kudus. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masu gabatar da kara a kasar Indonesia a ranar Juma'a sun buƙaci a yanke hukuncin kisa ga wani malamin addinin Islam mai tsatsauran ra'ayi wanda ake zargi da shirye wasu harahare daga gidan kurkuku. Aman Abdulrahman, shugaban masu tsatsauran ra'ayin addinin Islam na kungiyar Jama'a Ansharot Daula wato JAD, yana daure ne a zargin shirya da hada gangamin haddasa ta'addanci don haddasa tashin-tashina a cikin jama'a. Mai gabatar da kara a Nita Diwayani ta gaya mu wasu alƙalai guda biyar a Jakarta cewa ayyukan Abdulrahman sun yi sanadiyar mace-mace da jikata, kuma a kundin tsarin shari'a yaƙi da ta'addanci na ƙasar Indonesia wanda ake zargi da irin waɗannan laifuffukan idan an kama shi da laifi zai fuskanci kisa ne. ‘Yan sanda da masu gabatar da ƙarar sun zargi Abdulrahman da wani yunƙuri na kai harin ƙunar baƙin wake irin na Faransa da kuma wanda aka kai a watan Janairu na shekarar 2016 a cikin birnin Jakarta, inda mutane takwas suka rasa rayukansu tare da masu kai harin hudu. Lauyoyin Abdulrahman dai sun ce ba wata shaida da ke nuna ya aikata laifuffukan da ake zarginsa da aikatawa. Babbar ranar da ake jira ta kusan isowa ga yariman Birtaniya Harry da amaryarsa Meghan Markle, inda ake sa ran za su yi aure gobe Asabar a fadar sarauniya ta Windsor da ke wajen garin London. A yau Juma'a, fadar Kensington ta bayyana cewa yarima Charles, mahaifin ango yarima Harry ne, zai kai ta wajen da za a daura auren. Ita dai Meghan, wacce tsohuwar 'yan wasan sinima ce kuma 'yan ƙasar Amurka, ta tabbatar a cikin satin nan cewa mahaifinta ba zai halarci auren ba saboda lalurar rashin lafiya. Bayan hasashen zai halarta ko ba zai halarta ba, kafafen yaɗa labarai sun bayyana cewa Thomas Markle, mahaifin amaryar wanda yake zaune a Mexico, an mishi aiki a zuciya a ranar Laraba. Ana tsammanin dubatan mutane a wajen ɗauren auren, yayin da masu murna za su zo su kuma samu ganin amarya da ango. Dubatan 'yan sanda sun ɗauki matakan samar da gagarumin tsaro da kuɗin al'umma, wanda wasu suke suka kuma suka tsani masarautar. Ana kyautata zaton cewa wani sabon yunkurin tilastawa 'yan majalisa su kada ƙuri'a a nan akan sake fasalin dokar shige da fice zai magance matsalar yadda za a yi da dubban yara ƙanana da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana ba tare da takarda ba. A cewar wakilin majalisar dattawa guda biyu kuma duka 'yan manyan jami'u'yin siyasar Amurka biyu waɗanda kuma suka yi magana da muryar Amurka a jiya Alhamis. Na ji daɗin ganin majalisar wakilai ta soma motsi akan wannan lamarin, in ji Senator Tom Steeles, ɗan jam'iyyar Republican mai wakiltar jihar North Carolina. Ina fatan wani abu zai faru daga ɓangaren majalisar wakilai wanda zai kawo sauyi ga dokar shige da fice, a cewar Tim Kaine, ɗan jam'iyyar Democrat mai wakiltar jihar Virginia. Tillis da Ken na daga cikin rukunin 'yan majalisar dattawa da ke neman a baiwa yaran da aka shigo da su tun suna ƙanana 'yancin zama 'yan ƙasa. A shekarar da ta gabata ne shugaba Donald Trump ya kawo ƙarshen kariyar da shugaban Amurka na da Barack Obama ya baiwa yaran da ake kiran su Dreamers, wanda ke kare yaran daga a maida su ƙasashensu na asali. Amma wasu kotunan tarayya sun tabbatar da cewa yaran sun more wa tanade-tanaden da ke cikin dokar DACA da ke hana jinkirta ɗaukar irin waɗannan matakan a kansu.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake tayar da batun biyan kuɗaɗen da ake yi wa wasu tsaffin gwamnoni da ke a majalisar dattawa ko kuma riƙe da mukamman ministoci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Nasiru Adami Alhikaya.
Ba wani sabon abu bane batun yadda tsaffin gwamnoni da ke majalisar dattawa ko mukamin minista ke ci gaba da karɓar fanshon aikin gwamna da alawaz na lafiya da walwala daga jihohinsu. Shugabar wata kungiya mai da'awar samar da shugabanci na gari, Mrs. Victoria Oseudo, ta sake tado batun a wani taro a Kaduna da nuna akalla 21 daga tsaffin gwamnonin da mataimakansu na amfana da wannan gara ɓasa ta aiki. Alhali sauran 'yan fansho na zaune hannu baka hannu ƙwarya. Ba mamaki wannan dalili ya sanya shugaban kungiyar kwadago na NLC Comrade Ayuba Wabba ya hori ma'aikata da yin yarjejeniya da 'yan siyasa don su kara musu albashi kada dukkan gajiyar ta kare ga 'yan siyasar.
So ba wai ba kuɗi bane, amma lallai ba sa ganin kiman ma'aikaci kuma da amfanin da ma'aikaci yake, shi yasa ba a biya din. Domin idan babu za mu sani ai. Amma lallai halin da ake ciki kenan yanzu, a maganar nake ga maka kusa da jihohi kusan 15 har yanzu ba sa biyan albashi yanda ya kamata duk da cewa tallafi na musamman na kudaden da aka mayar musu na Paris Club Reform sun karbo wayannan kudaden kuma sun yi alƙawari da bakin su akan cewa za su yi amfani da wannan kudin su biya kudin gratuity akwai jihohin da mutum ya bar aiki shekara 10 bai karbo gratuity ba balle pension balle kuma a ci albashin shi da zai karba kan kari saboda haka wayannan su ne matsaloli da suke kasa wanda muke kira ga ma'aikatan mu gaba daya ba wai kullun zamu dinga kuka bane akan ba biya mu ba mu muna da karfi karfin mu shine katin zakanka ka je ka karba duk inda ka ci mutuncin ka kai ma in ka fito kana da yanci ka zabi wanda kake ganin zai biya albashin ka kuma sai mun yi rajejeniya da su kai wanda ba baka biya mu albashi ba saboda kana son ka dawo me kake so mu yi maka zaka biya mu
a wannan mako ma tsohon shugaban Najeriya na soja General Yakubu Gawan ya buƙaci karawa ma'aikatan albashi dan haka ya taimaka wajen hana cin hanci da kuma daidaito tsakanin ƴan siyasa da ma'aikatan
wannan zai ce albashin sai ya ishe shi musamman laborers wannan ne duk to mutun sai wannan yayi godiya ga Allah abinda yake da shi ya amfana da shi kada ya ce yana da wani kuma zari wannan ba daidai bane
zai wuya soke wannan gajiya ta tsaffin gwamnati da mataimakansu don majalisun dokokin jihohin ke amincewa da biyan wannan kudi da aka sai dai ayi korafi akai amma ba wai saba wa doka bane Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Nasiru El-Hikaya. A jahuriyar Nijar kuma ‘yan ƙasa ne suka nuna rashin jin daɗinsu kan yadda gwamnati ta rufe wata mahaƙar zinare da ke lardin Jado a yankin Agadez. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kuma bayan tattalin arzikin da aka gano cewa matakin rufe mahaƙar Jado ya haddasa wa mutanen da a can baya ke dogaro da wannan mahaƙa don biyan buƙatunsu na yau da kullum, ya sa majalisar dokokin ƙasa kira ministan ma'adanai Baraji Hassan domin ya bayyana wa 'yan Nijar dalilin ɗaukan wannan mataki.
La présence massive des étrangers sur le site. Nous avons dénombré en son temps des Tchadiens, des Soudanais, des Libyens, des Burkinabés, des Maliens, etc.
Yana mai cewa mamayar da wasu 'yan ƙasar waje suka yi wa mahaƙar ya sa gwamnati ɗaukan matakin rufe ta har zuwa lokacin da ƙura za ta lafa. Matakin da a ɗaya ɓangare ke da manufar daƙile barazanar da mahaƙar ta Jado ke yi wa sha'anin tsaro, in ji shi.
Ces mêmes étrangers qui sont sur le site sont lourdement armés. Il y a une multitude d'attaques.
Sai dai wani ɗan rajin kare haƙƙin jama'a Abdu Alhaji Idi ya nuna rashin gamsuwa da hujjojin na gwamnatin ta Nijar.
An ƙasar waje bai zauwa ƙasar mu haka kawai, an sanya zo su wannan ƙasashen waje wanda ake tsammanin suna da kayan aiki wanda suka hi mutanenmu, ana iya hana su, amma bai kamata ba ne a wanga lokacin na nukayi a hana 'yan ƙasa zuwa su sami yadda za a yi su ɗan ci su ci da iyalansu su ci da kansu. Ana iya ɗaukan matakai na tsaro wanda za a bari 'yan ƙasa samu abin da za su yi amfani da shi.
Shi ma shugaban kungiyar Kada da Dambashi Son Allah na da ra'ayi makamancin wannan.
Da harkar tsaro da kuma a kare dan ƙasa inda shi ka samu arziki cikin ƙasar shi. Gwamnati ta kasa sai ta kai inda za ta liƙe wannan saboda wai wasu 'yan ƙasashen waje sun zaka da kayan aiki da sun kai 'yan ƙasar mu. To ita gwamnati wani aiki take? Kare mutuncin 'yan Nijar da kare abin da ya wajaba da 'yan Nijar su ji daɗi yana wuyan gwamnati.
A kwanakin baya majalisar dokokin ƙasa ta yautar da kuskurima wa dokokin da suka shafi ayyukan haƙar ma'adanai da nufin ba gwamnati damar saka tsari a wannan fanni. Dalili kenan da aka aike da wata tawagar ƙwararru a yankin Agadez inda ta shafe watanni uku tana bincike akan wuraren da ake haƙar zinare a ci gaba da neman hanyoyin sake buɗe su, abinda masu fafutuka ke ganin ba za a rasa wata manufar ɓoye a tare da shi ba.
Dama yanzu an ba wani kamfani na ƙasashen waje an ƙara ma mai ƙarfi ƙarfi ne, kuma babu wani ɗan ƙasa mai ƙaramin ƙarfi da zai taimaka. Babu ke na wannan kamfanin ita ce za a yi. Kuma ni yin wannan concession ɗin ban gama ma amfaninsu. Ya ma kamata a ce shi gwamnatin ya zo dukkan kamfanin da aka sassai daman nan a zo a haɗi mana miye aka samu muhimmanci.
Arziki na da Allah ya ba 'yan ƙasar Nijar a cikin ƙasa, ai musu hanyar da za su shiga su ma su gino su hitar cikin talauci amma a ce a kame a like wuri a koro ɗan Niger saboda ɗan kasashen waje sun yawa a ciki wannan ba hujja bace wata dai ta akwai dala karkashin kadago ko minisan ƙarya gaskiya za ta tabbatar su gare ta
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Gaija Sule Mummuni Barma sai kuma jihar Bauchin Najeriya inda mutane 22 ke zawarcin kujerar sanata Ali Wakili mai rasuwa Abdulwahab Muhammad Gareka
ta bakin kakakin hukumar INEC a jihar Bauchi Muhammad Yahaya Salihu ya ce akwai kayayyakin gudanar da zabe ana jiran umurnin gudanar da zaben ne daga majalisar dattawa
eh muna jira sanar da mu cewa yes an samu gurbi kuma yadda doka ya tanada majalisa ne zaka ga wa headquarters din wa commission ita hukumar zabe wato chairman da commissioners din shi a Abuja
bincike na nuni da cewa yan siyasa sama da 20 ne suke son a zabe su domin yin takarar kujerar sanatan Bauchi ta Kudu ciki har da mata guda uku sai dai masanin siyasar Najeriya tsohon sanata wanda a yanzu shine mataimakin shugaban jami'ar PDP na kasashe da arewacin Najeriya Alhaji Babu Garba Gamawa ya shawarci masu kada kuri'a tun daga matakin fidda gwani zuwa zabe na gama gari da su tabbatar sun tace kafin zaben kowaye domin muhimmancin kujerar sanata
to ka san wannan zaben mutane ya kamata su gane matsayin sanata wani matsayi ne mai martaba mai daraja a ƙasa saboda haka ya kamata mutane masu yin zaben daga nan su san cewa in za su aika mutum fa su aika mutum ƙwararre wanda ya san meye zuwa majalisar kanta ba kawai a he ana ta kaza ana ta kaza ce siwan ya kamata mutane su nutsu kar kuma ku tura wanda yana Abuja bai isa ya kare ra'ayin ko sai ya buga mai gidansa yace to ina so fa akwai kaza kan da ya magana ko ranka zai baci
Malam Isa Guda tsohon gwamnatin jihar Bauchi wanda ya fafata a zaben 2015 a karkashin jami'ar PDP yanzu ma ya ce da shi za a yi zai nemi jami'ar sa Green Party of Nigeria GPN ta tsaye da shi yayin takara
lalle fitowa da nayi yanzu na ɗaya dai don ba wani wanda yake yau ina kallon sakamakon kani ne wanda ba zan yi takara da shi ba na biyu kuma ganin cewa al'umma gaba daya su ne suka fito suna kiraye malam dan Allah ka fito kai sa za ka yi sinata don ka taimaka mana
wannan jami'ar ka ta Green Party sabuwa ce yaya kake ganin karkuwarta
Abdulwahab wannan ai mai sauki ne wajen ubangiji ta tabbatar maka akan cewa wannan ba damuwa ne wajen talakan mu ba ina party Malam Isa za su nema don Malam Isa suke so ba party ba
shi ma dai tsohon hajimin tsohon gwamna Isa Guda Honorable Garba Dahiru Salanken Bauchi ya ce za su fafata da tsohon mai gidan nasa
tuda mai na cikin wannan takara kamar shekara ɗaya da wani abu da suka wuce kuma wannan takara na cike gurbi ina ciki kuma na fatan Allah ya wuce mana gaba
sai gashi kuma za ku fafata da tsohon gwamnatin jihar Bauchi wanda yake shi wato Malam Isa Guda kusan za mu ce mai gidanka ne kana da fargaba
bana da wani fargaba a cikin wannan ai harka ne na siyasa to amma wannan harka ne na siyasa in ka duba dan tarihi baya kadan kusan da uba ma an yi takara a jihar Bauchi nan
masu fashin bakin siyasa kan ce siyasa rigan inci Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
to madalla a gaida Abdulwahab Muhammad kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 19 yanzu ga shiri na gaba
masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka yayin da aka fara wannan wata na azumin watan Ramadana musulmi a Amurka da suka fito daga sassan duniya daban-daban sukan hadu a cibiyoyin gudanar da harkokin addinin Islama inda sukan yi ibadu su kuma sada zumunci yayin bude baki yau kan yadda musulmi a Amurka ke azumi shirin duniya Amurka zai mai da hankali akai sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani sunana Mahmud Lalo
Allahu akbar Allahu akbar
Musulmi a Amurka kan gudanar da azumin watan Ramadana ne kamar yadda sauran takwarorin su na sassan duniya suke yi sukan sayi kayayyakin abinci musamman kamar nama a kantunan da ake sayar da kayayyakin da shari'a musulunci ta amince da su su dafa abinci domin yin sahur da kuma bude baki inda sukan gayyaci ƴan uwa da abokanai a ci abinci a yi sallah tare da kuma taimakawa marasa ƙarfi Shakir Al-Sayyid shine limamin cibiyar musulunci ta Darul Hijira dake jihar Virginia wanda baki daga kalla kasashe kamar 42 ke ziyarta
Ramadan becomes a very helpful opportunity to bring people together
Watan Ramadana na kasancewa wani muhimmin lokaci na taimako da hada mutane wuri guda daga al'adu da yaruka daban-daban da yake kusan kowa na jin turanci dashin ingilishi muke magana mukan kuma gudanar da wasu ayyuka da zai hada da kowa da kowa musamman ma a irin wannan lokaci na Ramadana
and we do all the activities to accommodate everybody especially in Ramadan
Imam Shakir ya kara da cewa cibiyar tana raba abinci kyauta ga musulmi domin su yi bude baki sannan ana yin sallar tarawihi musulmi a Amurka sukan yi azumin watan Ramadana ne zagaye da abokan aiki waɗanda ba sa azumin amma ga Ibrahim Radi wanda ba Amurke ne dan asalin ƙasar Masar hakan baya haifar da wata matsala
I have to fast because it's my duty to fast it doesn't matter what everybody else is doing
ya zama dole nayi addini na saboda haka wannan ba wata damuwa bace kuma babu matsala kan ko me wani yake yi
sai dai a nata bangaren matar Sanadiya ta ce takan yi kewar yadda suke taruwa a yi bude baki da ƴan uwanta a ƙasar ta Morocco
There's a big difference here you don't have extended family
kace akwai bambanci sosai anan babu wasu ƴan uwa na jika a maimakon ka ganka cikin mutane kamar 10 sai ka ga baka wuce ku biyu ba ranakun aiki sukan kasance masu tsayi ga musulmin Amurka a lokacin azumin watan Ramadana Amina Tambush, ƴar asalin ƙasar Senegal ce dake zaune a nan Amurka.
Everyone will cook some food and bring it and we all
Kowa kan dafa abinci ya kawo. Sai mu ci tare, mu yi sallah tare, mu tattauna kan addinin mu, mu kuma koya wa juna wasu darussa. Sannan a wurin aiki mukan je mu yi sallah tare.
And at work sometime we go to pray together like around lunch time.
Ga kungiyoyin addinin Islama dake nan Amurkan Watan azumi kan zama wata dama da suke fadakar da al'umma Amurka kan yadda addinin Islama yake. Sukan gayyaci wasu mabiya addinai daban zuwa masallatai da wuraren taron jama'a a yi liyafa tare. Akan kuma saka tallace-tallace a talabijin domin tunatarwa sauran Amurkawa cewa musulmi ma dangi ne ga Amurkawan. A cewar Imam Shakir, cibiyar su takan gayyaci Kristoci da Yahudan Amurka zuwa bude baki a kowace ranar Laraba. Wanda hakan ke bada damar tattaunawa irin wannan taro yakan taimaka wajen fahimtar da juna a tsakanin mabiya addinai daban-daban a lokacin watan Ramadana inji Keith Ellison musulmin da ya fara zama mamba a majalisar dokokin Amurka
It's a critically important dialogue for us to have.
Tattaunawa ce mai muhimmanci a gare mu. Mutane masu launin fata daban-daban da al'adu da addinai daban-daban na taruwa a wuri guda su tattauna kan bambance-bambancen da ke tsakanin su domin a fahimci inda aka yi tarayya.
So we can discover how we are unified.
Tun dai daga shekarun 1990, dukkanin shugabannin Amurka kan mika sakon taya murna fara azumi ga daukacin musulmin duniya da yawan su ya haura biliyan 1.5. A cewar Imam Shakir, wannan sakon taya murna yakan taimaka matuƙa wajen fadakar da Amurkawa muhimmancin watan azumin ga musulmi. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin Muhammad Al-Shinnawi wanda ya hada ainihin rahoton da kuma waɗanda aka ji muryoyin su. Mahmud Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Yusuf ɗan Ramadan mai gambawa daga jihar Gombe, Najeriya, inda ya ce, "Assalamu alaikum muryar Amurka, ku bani dama in yi tur da Allah wadai da kisan gillar da sojojin Isra'ila suka yi wa Falistinawa har sama da mutane 60. Hakika wannan kisan gillar abun takaici ne." Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito ne daga Isuhun Dila Faki, inda ya ce, "Taron da majalisar tsaron dattawa da ministoci da tsofaffin gwamnoni da shugaban ƙasar Najeriya ke yi kan batun tattalin arzikin ƙasa, to sai mu ce Allah ya sa a cimma nasara, amin." Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Garba Saviola Gashuwa, inda ya ce, "Fatan alheri gare ku BOA Hausa, ya zama dole jami'an tsaron Najeriya su tashi tsaye haiƙan domin tunkarar matsalar tsaro." Sai kuma saƙonmu na gaba, inda ya ce, "A gaskiya ya kamata mahukuntan Najeriya su yi wani abu akan yaƙin birnin Gwari na jihar Kaduna, ganin yadda 'yan bindiga ke cin karansu ba babbaka a wannan yankin, su kashe na kashewa kuma su sace na sacewa ba dare ba rana." Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito ne daga Sale Muhammad Sale da Mariola, inda ya ce, "To al'ummar jihar Katsina, muna taya ku bakin cikin abin da ya faru da ku na ambaliyar ruwan sama wanda ya jawo rushewar gidaje sama da 500 da kuma danna mutane da dama a cikin gidajensu. Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, amin." Saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga Buhari Yahaya Inguru da Adamu Habu Umar, inda suka ce, "Muna jajantawa 'yan uwa da iyalan waɗanda ambaliyar ruwan sama ta shafa a jihar Katsina. Muna fatan Allah ya mayar musu da alkhairi, waɗanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu da rahama." Saƙonmu na gaba shi ma ya fito ne daga Shehu Adamu Rijo, inda ya ce, "Allah ya sa kasafin kuɗin wannan shekarar ta 2018 da 'yan majalisun dokokin Najeriya suka amince da shi ya yi amfani da ɗaukacin al'ummar ƙasar mu baki ɗaya. Lokaci ne kuma da zamu kawo muku labarai, amma wannan karin a takaice. A wani bayani da ta bayar a yau Juma'a, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce nazarinta akan kasarar da al'ummar kasar ke fuskanta daga cutar Ebola da ta bulla a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya wajabta mata ɗaukaka mizanin munin al'amarin daga mai tsanani ta cira shi zuwa mai tsanani matuƙa. An ɗauki matakin sabunta ƙididdigar ne bayan da aka samu tabbacin sake bullowar cutar a asibitoci uku a Bandaga, wani gari mai kimanin mutane fiye da miliyan ɗaya a lardin Equator da ke arewa maso yammacin ƙasar. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da ƙasar Isra'ila akan yadda take take haƙoƙin Falistinawa. A wani zama na musamman da Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a ranar Juma'a domin tattauna ƙara lalacewar halin da ake ciki a yankunan da Falistinawan suke, Zaid Ra'ad Al-Hussein ya ce daga rayuwarsu har mutuwarsu, mutane miliyan 1.90 a Gaza suna zaune ne a cikin mawuyacin hali a wasu unguwanni masu fama da masifar gubar talauci. Masu gabatar da ƙara a ƙasar Indonesia a ranar Juma'a sun buƙaci a yanke hukuncin kisa ga wani malamin addinin Islama mai tsatsauran ra'ayi wanda ake zargi da shirya wasu hare-hare daga gidan kurkuku. Aman Abdulrahman, shugaban masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama na ƙungiyar jama'a Ansharar Daula, wato JAD, yana ɗaure ne a zargin shirya da haɗa gangamin haddasa ta'addanci don haddasa tashin-tashina a cikin jama'a. Masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 a kogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan a kogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya gazayawa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Safinatu Sadisu Dangi, ita ce ni gabatar da shirin da June Ladies Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyanmu Nashwa Kale. Ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku nisa, ku dakaci shirin yau da gobe.